والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاتر جوات الربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو لايا da 442 wanda yayi daidai da 5 ga watan November shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari. Yau zamu tashi a cikin kitaba babu fikakil asir.
Bismillahirrahmanirrahim babu fikakil asir
babun fansan prisonan yaki al-asir shine prisonan yaki an gane wayu da imuna da'ama ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira. Asira shine prisonan da aka kama shi a yaki. Na'am.
Fi an abi Musa an annabi sallallahu alaihi wa sallam
a cikin shi an karbo hadisi daga abi Musa shi ma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Na'am. Haddathana Qutaiba bin Sa'id, haddathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa radiyallahu anhu qala.
An karbo daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace
ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam.
Manzon Allah ira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace
fukku al-aniya
ku kwance ainihin kamammu
yani al-asir
al-aniya bi ma'ana ku kwance ainihin prisonunin yaki ku fanshe su.
Na'am.
Ku fanshi prisonunin yaki
wa al-himul ja'i'a
sannan kuma ku ciyar da masu jin yunwa
wa udil marida
ku gaida marasa lafiya. Kaga duk wayannan abubuwa suna daga cikin maharimul akhlaq suna daga cikin manya-manyan halaye wayanda ake so musulmai su siffanta da su. Wannan dai na farko an ce fukul aniya. Fukul aniya ku fanshi prisonunin yaki dan uwanka musulmi an kama shi a fagen fama kafirai sun kama shi to kaga a tunaninka yaya kake ji wannan mutumin yana ji a zuciyarsa gashi ya shiga hannun makiya kaga ba karamin bakin ciki zai fuskanta ba kuma ba karamin wulakanci zai fuskanta ba. To saboda haka shi yasa musulunci ya kwadaitar da mu mu yi iya kokarin wajen ganin mun fanso shi daga hannun makiya saboda ya samu kwanciyar hankali. An gane ya zo da sigan umurni ko malaman usulul fiqh sun ce umurni yana hukunta al-wujub. An gane wannan ko ya'ani al-asir sannan kuma manzo Allah ya ce ku ciyar da mai jin yunwa kaga wannan baya buƙatar wani bayani. An gane mutumin da yake cikin tsananin rayuwa yana cin abinci da kyar yana yin cefane da kyar kuma har Allah ta'ala ya sa ka gano shi ka ciyar da shi ka san wannan ba karamin aikin alkhairi bane musamman wayannan watannin da jama'a suka fuskanci tsanani lokacin corona din nan. Kaga akwai mutanen da kawai mutum so ɗaya yake cin abinci a rana wani kuma zai ci abinci sau biyu amma kuma duk guda biyun gaba daya ba a wani koshi kawai ana ci ne kawai dan a toshe ainihin kafa. To irin wannan al'amari wanda mutane sun shiga cikin tsanani abin da ya kamata ya zamanto tunani na ƴan uwa musulmi ka ringa duba wane na san bai da ƙarfi wane na san yana cikin tsananin bukata sai a dafa mishi. Kamar su mutane abinda suke so shine idan ka shiga cikin tsanani ka yi sallama da su ka gaya musu matsalolinka wane dan Allah ka taimaka mun dan Allah ka dafa mun na shiga cikin tsanani wallahi yau ban ci abinci ba. To a lokacin in ya so sai ya taimake ka in ya so kuma bayan ka gama tona ma kanka asiri sai ce wallahi dan abinda nake da shi ina ba wani da ka zo da wuri ina fatan gane. To saboda haka wato a ringa wannan yana daga cikin ɗabi'a wanda ya kamata mu ɗabi'antu da shi a kowane lokaci a ringa duba mutane masu dan karamin karfi a ringa dafa musu ba tare da sun roka ba yana da amfani kwarai da gaske sannan kuma gaida mara lafiya shi ma abu ne wanda yake mai matukar amfani na'am kaga ne mahallu shayi babu fikakil asir ko babi na fansan prisonan yaki shine mahallu shayi anan wajen
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جهيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي بن رضي الله عنه
للي عامر يا باس لاباري دقى أبي جهيفة رضي الله عنه يجي تشيوى ناتشيوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه
هل عندكم شيء من الوحي
شن أوجنكو akwai wani abu daga cikin wahayi
illa ma fi kitabillah
in ba abin da yake cikin littafin Allah ba kenan banda alqur'ani shin a wajen ku akwai wani abu na wahayi tunda kaji wannan magana ya fara yawo to ka san cewa akwai magana kenan an gane ku kaga an fara tambayan Ali bin Abi Talib to ka san mutanen ka sun kunno kai suwa kenan shiyan shi'a an gane sun fara yadawa cewa wato wannan qur'ani dake hannunmu ba shine qur'ani na gaskiya ba akwai qur'ani na gaskiya a wajen a'imma na ahlul baiti akwai qur'ani na gaskiya a wajen Ali bin Abi Talib an gane wannan ko wannan qur'ani da muke karantawa ɗan shi'a sun fara yadawa a wannan lokacin cewa akwai ainihin ƙari a cikin sa akwai ragi akwai kurakurai a cikin sa saboda haka sai mutane saboda suna so su yi maganin al'amarin sai da suka bari ga Ali bin Abi Talib tunda da bazan sa ake rawa ana yin amfani da Ali bin Abi Talib dan a cimma buri na yada shi an ci sai a ce Qur'ani na gaskiya yana wajen a'imma na ahlul bait wannan Qur'anin da ake karantawa wato ana karanta shi ne kan babul lalura ina fatan gane wannan to saboda haka sai mutane suka ce bari su yi maganin abun sai sun bari Ali bin Abi Talib ya zo cikin taron jama'a sai a mai tambaya a ci to lokacin da Ali bin Abi Talib ya zo cikin taron jama'a shine sai aka mai tambaya cewa hal indakum shay'un min alwahyi illa ma fi kitabillah shin a wajenku akwai wani abu na wahayi in ba abin da yake cikin littafin Allah ba aka tambi Ali bin Abi Talib na'am
alallah
sai ce ko kadan babu wani abu na wahayi a wajenmu
wallazi falaka alhabba habbata wa bara'a an-nasma ma'anahu
sai da Allah wanda ya ainihin halicci kwayan hatsi kuma ya halicci halitta Allah shine wanda ya fito da ainihin hatsi ya kwayan hatsi kuma ya halicci halitta wallahi ban san wani abu na wahayi in ba Qur'ani ba
illa fahaman yutihi Allah rajulan fil Qur'an
yace ma alamu ban san wani wahayi ba sai dai wani fahimta wanda Allah ke ba wani mutum a cikin alqur'ani ina fatan gane wannan babu wani wahayi da na sani abinda na sani kawai shine irin fahimtar da Allah yake ba wani mutum daga cikin alqur'ani ya fahimci wata aya ta alqur'ani wa ma fi hadhihi sahifa
na'am
sannan sai abin da ke cikin wannan fallan takardan
ultimati wa ma fi hadhihi sahifa
sai nace masa menene abin da ke cikin wannan fallan takarda
ala aqalu
sai ce diya wannan fallan takarda na rubuta ainihin diya kala kala an gane wannan ko diya na ainihin musulmi an kashe shi diya na ahlul kitab diya na gabobi ha wa fikakul asir da kuma fansan prisonin yaki wato a mahanga na musulunci yanda manzon Allah ya yi mana bayanin yanda ake fansan prisonin na musulunci wa Allah
ya kutala muslimun bi kafiri
kuma kada a kashe musulmi da kafiri wa'annan abubuwan su ne bayan alqur'ani ban san wani abu na wahayi ba in ba wa'annan abubuwan ba sai dai fahimtar da Allah yake ba mutum kan alqur'ani sai kuma wa'annan abubuwa sai kawo wasu abubuwa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ali bin Abi Talib ya rubuta a fannin takarda kamar ya ce ne da aka tambaye shi shin a wajen ku akwai wani abu na wahayi wanda ba Qur'ani ba? Sai ce a wajen mu babu wani abu na wahayi wanda ba Qur'ani ba, sai dai ainihin fahimtar da Allah yake ba mutum cikin Qur'ani, da kuma na biyu sai kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin Al-Qur'ani. Kenan wahayin sai dai Al-Qur'ani da bayanin mai Al-Qur'ani din. Wa'annan su ne kadai abinda na sani. Amma wancan magana da ake yadawa cewa akwai wani wahayi banda Qur'ani, wannan mummunan aqida ne, babu ruwanmu da shi. Sai Ali ibn Abi Talib yayi rajin wannan matsala a gaban taron jama'a. Amma abin ka da bid'a in shi mai gaskiya nan wajen, kuna nufin cewa wannan magana zai amfane su? Me za su ce? Yawwa, in shi za su ce Ali ibn Abi Talib ya faɗi wannan ne min babin taqiyya, an gane ya faɗi haka ne don ya san in ya faɗi gaskiya za a cutar da shi, sai ya nuna ma ainihin gamagarin mutane cewa babu wani abu na wahayi in ba Qur'ani ba. To wannan yana daga cikin wato muni na aqidar Shi'a. Aqidar Shi'a tana da muni kwarai da gaske. Kaga dai nan Ali ibn Abi Talib an tambaye shi tsakani da Allah, kuma ya faɗa tsakani da Allah, amma sun a rubakin sa sun ci mai albasa, sun ce Ali ibn Abi Talib ya faɗi wannan ne min babu taqiyya, an ce wannan shine makami na ƙarshe wanda dan Shi'a ke amfani da shi in ya ga za a ci shi da yaki. Ina fatan gane. In kana karanta littattafan hadisi na Shi'a, za ka yi ta ganin imamai na Shi'a suna yin sallah irin sallah na sunna, suna yin alwala irin alwalan sunna, kuma a lokacin da suke alwalan babu wani bako wanda ba su ba a wajen, duk isu ne, an gane wannan ko? To amma kuma in ka ce ba dan Shi'a, ka gani gashi a cikin littattafanku imamanku suna yin sallah ne irin na sunna, imamanku suna yin azumi irin na sunna, duk da cewa fa a wajen babu kowa, ba wai akwai wani bakon ido bane, sai ce ma ai imamanmu sun yi haka ne min babu taqiyya. Saboda babu wani amsan da zai iya gaya maka da ya wuce wannan. A lokacin da aka ce ma wani dan Shi'a, aka ce a cikin Nahjul Balagha, wanda shine littafin da kuke ci da shi bayan littafin Usulul Kafi, a Ali ibn Abi Talib ya nuna cewa ana kafa gwamnati da shura, ba wai ta hanyar wahayi ake kafa gwamnati ba, mutane ne dattawa suke zaunawa su kafa gwamnati. Ali ibn Abi Talib a cikin Nahjul Balagha yake cewa inna mashura lil muhajirin wal ansar fa idza tafaqu ala qaumin wa sammawhu imaman kana zalika lillahi ridan. Yace lalle shura ya tabbata ne ga muhajirun da ansar, idan suka yi ittifaki ga wani mutum ko ga wasu mutane suka ambace shi da suna imami, to wannan zabi nasu ya zama to yardan Allah, kuma duk mutumin da ya bude ga zabin su Allah zai jibinta mai abin da ya jibinta, kuma ya kona shi a wutar jahannama tare da wannan makoma. Kaga an samu nasi mai karfi a cikin littafin Shi'a ko cewa ana zaben shugabanci ne ba kamar yanda Shi'a ke cewa imamanci ana samun shi ta hanyar wahayi bane. A cikin littafin gashi an tabbatar da imamanci ana samun shi ne ta hanyar shura na muhajirun da ansar. Kaga wannan hadisi ya nuna muhajirun da ansar mutanen kirki ne, har ma an yadda su zauna su yanke hukunci akan abu, kuma sun suka yanke hukunci akan abu wannan yanke hukuncin ya zama to yarda ga Allah subhanahu wataala. To amma da aka tambayi malamin Shi'a, babban malamin Shi'a da yake sharhi, yana sharhin wannan magana na Nahjul Balagha, sai yake cewa manya-manyan malamanmu, duk da cewa wannan magana na Ali ibn Abi Talib yayi kama da maganan amawa, in an ce awam suna nufin ahlus sunna wal jama'a, wannan magana yayi kama da maganan awam. To amma mu manya-manyan malaman sun ce za mu karkatar da shi zuwa ga taqiyya, cewa Ali ibn Abi Talib ya faɗi wannan magana ne min babu taqiyya. To to wannan shine karshen abin da suke faɗa an gane in suka rasa yanda za su yi sai su ce taqiya an gane wannan ko zaka ga a cikin litafin shi'a zaka ga yanda manya-manyan imaman shi'a suke yaban ainihin sahabban manzo Allah suke yaban Abubakar suke yaban Umar suke yaban Usman kuma suke nuna cewa mutanen kirki ne amma kuma ɗan shi'a za su ce ma duk wannan yabo sun yi shi ne min babu taqiya ina fatan gane wannan kamar yanda kuma suna amfani da bada'u aqidan bada idan suka ga cewa wato sun ga wani nasi wanda ya gagare su ce ah me yasa kun ce sahabban nan sun yi ridda to menene ya sanya qur'ani bai nuna mana ridda ba sai qur'ani yana taya ban sahabbai yana ta nuna sahabbai mutanen kirki ne Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi sai su ce Allah ya yabe su ne kafin ya san za su yi ridda shine ma'ana bada'u kafin ya san za su yi ridda amma daga baya Allah ya yi fushi da su lokacin da ya gane sun yi ridda mutanen banza ne koyi azbillah ba mutanen kirki bane to kaga da wannan aqida na bada'u da aqida na taqiya yana daga cikin makami mai girma wanda ƴan shi'a suke yi in an kai su bango su rasa yanda za su yi da wani nasi daga cikin littattafan su an gane wannan ko to wannan shine abinda Ali ibn Abi Talib ya faɗa Allahu a'lam
na'am
kuma ba a kashe musulmi ne ya kashe kafiri na'am
babu fida'il mushrikin
eh anan wajen malamai sun ce wato fikakul asir din nan sun ce wajibi ne alal kifaya wannan shine mazhaba na jumhur an gane fardu kifaya ne in an samu wasu daga cikin musulmi sun fanshi ainihin prisoner yaki dan uwan su sun dauke masa sauran sannan Ishaq bin Rahawai yana cewa wannan fansa ana yin shi ne min baitul mal daga cikin baitul mali ake yi na musulmi an gane ku to an ruwaito daga Imam Malik kuma da Imam Ahmad sun ce ana fansan shi da ainihin kawuka imani abin nufi a miƙa wasu daga cikin kafirai su kuma su miƙa mana musulmi ɗanmu dan uwanmu kenan a yi musayan prisonerin yaki an gane shine ma'ana yufada bin ru'us yace amma bil mal fala a'rifuhu amma fansa da dukiya imamu na malik yace ni ban san shi ba gaskiya ni ban san wai a miƙa kafirai su miƙa kuɗi a basu ba an gane wannan ko ko kuma mu miƙa kuɗin su ba mu sai ce da ya kasance a wajen musulmi akwai prisonerin yaki kuma a wajen mushrikai akwai prisonerin yaki sai suka yi ittifaki akan fansa shikenan ya zan farilla na ainihi muna da musulmi a hannunsu su kuma suna da nasu kafiran a hannunmu sai a yi musanya wannan ya halatta an gane wannan ko amma fansa na ainihin prisonerin mushrikai da dukiya Imamu Ahmad da Imamu Malik suna ganin kada a yi an gane Allahu a'lam na'am
babu fida'il mushrikin
babu fansan mushrikai shin ana fansan mushrikai
haddathana isma'il ibn abi uwais haddathana isma'il ibn ibrahim ibn uqba an musa ibn uqba an ibn shihab qala haddathani anas ibn malik radiyallahu an
anas ibn malik allah ya kara musa yadda ya ba mu labari
anna rijalan min al ansar
lalle wasu mazaje daga cikin ansar
ta'zanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fa qalu ya rasulullah
kace ya rasulullah izan falatruk libin uktika abbas fida'ahu ka ba mu izini mu bari mu yafe wa dan yar uwarka abbas mu yafe mishi mai fansan shi kenan suna neman izini daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba su izini su yafe ma abbas dan yar uwar annabi su yafe masa fansan shi saboda an kama ainihin abbas a yakin badar kuma an ce sai ya biya fansa ya fanshi kansa to shine sai mutanen madina duk da cewa wato bai musulunta ba to suna ganin cewa ai yana da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suna so su yi ma annabi kara cewa manzo Allah ya ba su izini cewa su fanshi a su yafe ma abbas fansan shi ba sai ya biya ba
فقال لا تدعون منها درهما
sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku bar ko dirhami daya sai ya biya duka an gane ko ba za a yadda a yafe masa ko dirhami daya ba sai ya biya duka gabaki daya
wa qala ibrahim bin ahman
ibrahim bin dahman yace
an abdul aziz bin suhaib an anas qala
daga abdul aziz bin suhaib daga anas bin malik yace
utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi mal min al bahrain
utiyan nabi an zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam da dukiya daga can bahrain
wa ja'ahu al abbas
lokacin mutanen bahrain kristoci ne an gane larabawa ne amma kristoci to sai aka zo da dukiya na jizya an je an karbo jizya daga bahrain an gane wannan ko amma kun ga yanzu mutanen bahrain sun zama to garin ya zama gari gaba ɗaya garin musulmi larabawa ne yanzu musulmi ne amma asalin su kristoci ne su to sai aka zo ma annabi da dukiya na jizya daga bahrain faja'ahu al-abbas sai abbas sai ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam
fa qala ya rasulullah
ya rasulullah
aqini
ka bani wani abu lokacin shi abbas din ya musulunta to lokacin da ya musulunta sai ga gashi an zo da dukiyoyi da yawa an samu kudi sosai daga bahrain to sai yana so manzo Allah ya bashi dan ya zama makofin wancan dukiyar da ya hasara ko sai ce ya rasulullah ka bani wani abu
fa inni fadaitu nafsi
domin lalle ni na fanshi kaina
wa fadaitu aqilan
kuma na fanshi aqilu an gane duk guda biyun nan ni na biya kudin to yanzu tunda an samu kudi daga ainihin bahrain da Allah taimaka ni a dan samun dan rage zabi
wa qala khudh
sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karba
fa tawfi tawi
sai ya bashi a cikin tufafinsa annabi sai abbas ya bude tufafi annabi ya saka zuba masa an gane wannan ku dukiya masu yawa haka
haddathani mahmud haddathana abdur razzaq akhbarana ma'mar an az-zuhri an muhammad bin jubayr an abihi wa kana ja'mi fi usara badrin
eh wato an karbo daga wato muhammad bin jubayr yace daga mahaifinsa ya kasance mahaifin yana cikin manya-manyan ainihin kamammu na badar
qala samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur
yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar magharba yana karanta wat-tur an gane lokacin kafin ya musulunta kenan to kenan kafiri yana iya bamu ruwaya na hadisi zamu amsa
bayan ya musulunta
yawa to kaga zai iya karbar ruwayan kafin ya musulunta zai karbi ruwayan amma ruwayan ba zai fara aiki ba sai bayan ya musulunta ka kamar Abu Sufyan ai wannan dogon hadisin wanda suka tattauna da Hiraqal Azim ar-Rum ai Abu Sufyan ne ba da labarin kafin ya musulunta abin ya faru amma kuma da a ce zai bamu labari kafin ya musulunta ba za mu yi aiki da shi ba an gane sai bayan da ya musulunta sa'annan sai hadisin ya amfane mu haka nan karamin yaro yanzu dan shekara 6 zai iya jin hadisi kuma ya haddace amma ba za mu saurare shi ba sai bayan ya balaga in ya balaga sai ce lokacin ina shekara 6 ina karamin yaro na ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai mu saurare shi yanzu tunda yanzu ya girma ya mallaki hankalin shi an gane wannan ko to wannan shine na'am
babul harbi idza dakala darul islam bi ghairi amal
babun kafiri harbi idan ya shiga darul islam ba tare da amana ba wane ne kafiri harbi shine kafirin da wato babu sulhu tsakaninmu da shi kafirin da akwai yaki tsakaninmu da shi ba kafirin amana bane shi in kafirin amana ne ba a kiran shi harbi an gane wannan ko ana kiran kafirin amana mai in ma ya zamanto zimmi ko ya zamanto mu'ahad ko ya zamanto musta'man to nan babu harbi idza dakhala darul islam idan kafiri harbi ya shiga garin musulunci bi gairi amani ba tare da amana ba wani gari ne garin musulunci kamar yanzu Najeriya garin musulunci ne eh
la
la to Najeriya garin kafirci ne
wani da kafirci baina baina ne
su wane ne suka fi yawa suka fi karfi
kai da mulki kowa na da ayi da zaman garin
shin ana duba mulki ne ko ana duba yawan musulmi a garin saka ana kiran gari garin musulunci ne idan musulmi su suke da rinjaye a wannan kasa din koda ba a hukunci da shari'a musulunci an gane wannan ko ba dole bane sai ana hukunci da shari'a musulunci kafin gari ya zama garin musulmi na ba ta gane wannan kamar yanzu Niger kaga ana bin nizam ne na demokradiya amma ko mutanen Niger gabaki ɗayan su kaman kashi 90 cikin 100 ko 95 cikin 100 ko biye da haka menene su to yanzu kasar Niger za a ce menene Darul Islam an gane wannan ko yawa amma kuma in ya zamanto kasa ya zamanto kafirin kafirin jayi a cikin wannan kasa ana kiran shi Darul Kufur to akwai mutanen da suke da fahimtar cewa duk kasar da ake hukunci da wani tsari wanda ba na Allah ba ya zama Darul Kufur to in ka faɗa haka kenan fa ya nuna wasu musulmin suna iya kai muku hari tunda Darul Kufur ne garin za su iya kai hari su kwashi ganima kenan a garin ku ya halatta shugaba in ya zamanto yana bin tsarin demokratiya amma mutanen garin ba su yarda da tsarin ba shi ma shugaban yana yin mulkin ne don ya ci abinci shin za a kira wannan Darul Kufur la matukar dai mutanen suna tun daga shugaban su har su suna cikin musulunci abinda ya farin jaye ba a kiran shi Darul Kufur matsala ne wanda malamai sun tattauna akan shi da wani abu ake kiran Darul Kufur akwai manhaji na khawarij su duk garin da ba abun hukunci ba a banda hukuncin Allah ko da duk mutanen garin musulmi ne Darul Kufur ne to kaga wannan tarihi yana da hadari sosai saboda ma'anan wannan garin ya zamanto gari ne kawai na halal wasu za su iya kai hari garin su kama bayi su yi kaza su yi kaza su yi kaza tun Darul Kufur ne an gane to saboda haka idan kafiri harbi ya shiga gari na musulunci ba tare da amana ba ya shigo garin musulmi ba a bashi amana ba kawai ya shigo garin yaya na'am
haddathana abu nu'aym haddathana abu al-humays an iyas bin salma bin aqwa an abihi qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam aynun min al-mushrikin
wani cid wani dalleken asiri daga cikin mushrikai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam
huwa fi safari
alhali manzan Allah yana cikin tafiya sai dan leken asiri ya shigo cikin musulmi
na'am an ga jalasa inda ashabi
me yasa ake kiran ainihin dan leken asiri ain eh
yes
an kira shi da ido me yasa kira shi da wannan malaman lugha suka ce wasu miyal jasusu ainan li'anna julla amalihi bi ainihi an kira dan leken asiri ain saboda mafi yawan aikin sa ai da ido yake min babu itlaqul juz'i min babu itlaqul juz'i wa ra'atul kull mafi yawan aikin dan leken asiri da ido ne sai aka samu da suna ido an gane domin yana matsar ba da muhimmanci da ainihin gani fiye da komai saboda ya zo leken asiri ne an gane wannan ko to saboda haka wani dan leken asiri ya zo wajen manzon Allah daga cikin mushrikai alhali annabi yana cikin tafiya na'am
fajalasa inda ashabi
sai ya zauna a wajen sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam
ya tahaddath
yana tafira a wajen su yana tafira yana leken asiri
summan fatala
sa'annan bayan ya gama leken asirin sai sulale ya tafi abin shi
fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam
sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce
utulubu
ku nemo shi
wa qutlo
ku kashe shi bayan an ba annabi labari cewa wannan fa bawon Allah fa da yazo ya rasu da dalilin asiri ne sai manzo Allah ya ce ku nemo shi ku kashe shi
fa qataltuhu
sai na kashe shi inji Salma bin al-Aqwa
fa nafalahu wa salabo
sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi nafal na ainihin abinda ya tube yace abinda ya tuban nan ya zama nashi an gani kayan da ke jikinsa za ka ainihin kafirai sukan sa kaya mai tsada za ka irin musamman manya-manyan sai mu sai sa rigan zinari ko riga na azurfa wanda in za a sa shi a auna shi gram din ka zama biloniya an gani wannan ko to sai annabi ya ce man qatala katilan inda hu bayyana falahu salabu. Manzo Allah in yaga ga wani kafiri yana firgita musulmi, yana kashe musulmi ba iya dumfaran shi, saboda duk wanda ya dumfare shi yana kashe lahira. To sai manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe wancan kasashen kuma yana da sheda shi ya kashe, to duk abin da ya tube a jikin nashi ne. Sai kaga musulmi sun zafira, an dumfare shi, an je an kaso shi. An gano wannan? To wannan yana halatta kenan wato mutum yayi jihadi ba dan Allah ba? Eh? Tunda me yasa suka zafira har suka dumfare shi? Sun dumfare shi saboda wannan abin da za a samu. An gane? Wani malami ne zai karantar a Islamiyya, za a bashi 100,000. Kuma wane ne zai zama mudir a Islamiyya a bashi 200,000? Ina ba san gari. Shin idan mutum ya je wannan waje, ya je dan Allah ne ko ya je dan wannan kudin tsakani da Allah?
Ya je dan Allah ne sannan wannan kudin.
To shi ne kaga a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su duk wanda ya kashe shi, to kayansa na jikinsa in ka tube ya zama naka, in takobin ma na zinari ne an baka. To shi ne sai shi wannan bawan Allah sai ce sai na je na kaso shi, sai manzo Allah ya bani abin da aka tube a jikin shi. An gane wannan ko?
Na'am.
To a nan wajen yaya hukuncin kashe dalilin asiri? Idan dalilin asiri ya shiga cikin ƙasa na musulunci, yaya hukunci? Ya halatta a kyale shi? Ko kuma ya halatta a kashe shi? To shine wannan yana daga cikin matsaloli wanda malamai suka yi sabani a kan shi. Imamuna Malik rahimahullahu yana cewa yutakhayyaru fihi al-imam. Ana neman zabin sarkin musulmi imam, za a nemi zabin shi. Abinda imam ya gani, in imam na ganin cewa a daure shi sai a daure shi, ya zama prisoner yaki. In kuma imam na ganin a kashe shi sai a kashe. Sannan yace wa hukumuhu hukumu ahlil harb. Hukuncin shi hukuncin sauran kafirin da ake yaki da su. Wa qala al-Auza'i wa Shafi'i in idda'a annahu rasulun qubila minhu. In idda'a annahu rasulun, idan yayi da'awan shi dan sako ne shi, yace wallahi na shigo garin nan an turo ni sako ne in kawo in zo isar da wani sako, to za a amsa gare shi qubila minhu. An gane? Amma Abu Hanifa yace da Ahmad la yuqbalu zalika minhu. Idan an kama dan leken asiri, sai ce shi ba dan leken asiri bane, shi dan sako ne. Ya kawo sako daga ainihin sarkin su ne ya kawo nan, ba za a yadda ba, inji Abu Hanifa da Ahmad. Wa huwa fai'un lil muslimin, shi zai zamanto fai'u ne ga musulmi, za su kama shi kawai su mai da shi fai'u. An gane? Imam zai aikata abin da ya ga dama ga shi. Wannan shine tattaunawa wanda malamai suka yi dangane da dan leken asiri in an kama shi harbi. An gane wannan ko? An ce can da aka ce din nan fanafalahu salabahu din nan siyaki ya zo, an ce in ka duba siyakin maganan yana cewa fattaba'ahu rajulun min aslam ala naqatin warqa, sai wani mutum daga kabilar aslam sai ya bi shi akan taguwa mai fari da baki, kala fari da baki. Fa kharajtu a'adu, sai Salma bin Akwa yace sai na fito ina sukuwa, hatta akhastu bi khudamil jamal, har sai na kama akala, na kama takunkumin ainihin raƙumin, na kama wannan igiyan. Fa anaktuhu, sai na gurfanar da shi. To a lokacin da shi wannan bawan Allah ya sanya gwiwar shi a ƙasa, sai na zara takobi na kawai na fille mishi kai, sai na kashe shi har lahira. An gane wannan ko? To shine a wata ruwaya yake cewa sai na zo da ainihin abin hawan, kuma da abin da ke kan abin hawan ina janta. Sai manzo Allah ya fuskance ni, faqala yace man qatala rajul, waye kashe mutumin? Sai suka ce Ibn al-Aqwa, Salma bin al-Aqwa shi kashe shi. Sai ce to lahu salabuhu ajma, kayan da ya tube gaba ɗaya nashi ne. An gane wannan ko? Saboda ya kashe wannan dan leken asiri daga cikin ainihin musulmi, a daga cikin kafirai. An gane? Sannan kuma a cikin ruwaya na Ikrama an faɗi dalilin da yasa aka kashe shi, cewa shi wannan bawan Allah ya tsinkayar ya zo yana leken al'auran musulmi, yana so ya je ya mamaye musulmi, ya je ya kai labari zuwa ga ƴan uwansa kafirai saboda a cutar da musulmi. Kaga a cikin kashe shi akwai maslaha ga musulmi. Shi yasa Imam Nawawi yake cewa fihi qatalul jasus al-harbi al-kafir wa huwa bittifaq. Yace a cikin wannan hadisi akwai kashe dan leken asiri harbi ba kafirin amana ba, wanda yake kafiri wannan da ittifaqin malamai. Amma mu'ahad, amma kafirin amana wa zimmi da kuma zimmi. Fa qala Malik wal Auza'i yantaqidu ahadahu bi zalik. Idan kafirin amana yayi mana leken asiri, to ya warware alƙawarin sa, alƙawarin shi ya warware da wannan zamu iya fiyakan shi. A wajen Imam Shafi'i akwai sabani kan wannan, shi yana ganin bai warware alƙawarin shi ba, sai dai kawai za a iya hukunta shi. An gano, amma da an sharɗanta mai aka ce za mu baku amana, ku kafiran amana za a baku, amma ba duk wanda ya mana leken asiri ya warware alƙawari, to sai aka same shi sai ya warware, to alƙawarin ya warware. An gano wannan ko? A cikin wannan hadisi akwai hujja ga wanda yace inna salaf kulluhu lil qatil, cewa idan ainihin mutum ya je ya kashe irin wannan kafirin, to duk kayan da ya tube nashi ne duka, ba za a ba kowa ba. An gane? Wannan shine hujjar mai haka, mai wannan hujja, mai wannan abin nan. Amma akwai mazhaban Imam Malik mai ganin a'a, in ya je ya kashe shi, abinda aka tube imam zai dan saka mai da wani abu ne, ba dukkan abu za a bashi ba. Magana ne mai tsawo. In mun koma cikin mutawwala za mu ga irin hujjojin su malikiya kan wannan matsala din. An gano wannan ko? Amma al-muhim dai shine kafirin amana idan ya je leken asiri, to shi ba a kashe shi, sarkin musulmi zai duba abin da ya dace gare shi. Na'am.
Babun yuqatilu ahli zimmati wa la yastarqun.
Eh, babu yuqatilu an ahli zimma. Wato ana yin yaki wajen kariya ga kafiran amana.
Wala yastarqun.
Sannan wala yastarqun. Yastarqun. Ba a kama su a matsayin prisoners, ba a kama su a matsayin bayi, ba a bautar da su, su kafiran amana. An gane ku?
Haddasana Musa bin Isma'il, haddasana Abu Awana, an Hussein, an Amr bin Maimun, an Umar radiyallahu anhu qala.
An karbo daga Umar, Allah ya kara mishi yarda, ya ce
wa usihi bi zimmatillah wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Umar yace ina yi masa wasiya, ina yi ainihin Amr bin Maimun wasiya da alƙawarin Allah da kuma alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
An yufa lahum bi ahdi,
ya cika ma kafiran amana amanan su.
Wa an yuqatala min wara'i,
kuma yayi yaki a bayan su, bayan in ya ga za a cutar da su, yayi yaki wajen kariya a gare su, tunda kafiran amana ne. Ina fatan gani.
Wallahi
ashe tunda kafiran amana ne, musulmi ne suke da amanan ba su kariya, tunda suna karkashin daula ne na musulunci. Wala yukallafu illa taqatuhum, kuma ba a kallafa musu wani abu sai abin da za su iya. Kada a zo a ga tunda kafirai ne a dora musu wahala, a sanya musu jizya wanda yafi karfin su. A'a, jizya idan an dora musu jizya sai wani daga cikin su ya gaza, to ba za a tilasta mai sai ya kawo ba. Wanda yake da ikon biya, yana da wadatar biya, shine zai biya. An gane wannan ko? Eh, wannan shine. An gane. Kaga shi hadisin yana nuna mana kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya, cewa Umar yayi wasiya a kiyaye alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alƙawarin da manzon Allah ya yi da kafiran amana a kiyaye, kuma kada a bautar da su. An gane wannan ko? Kada a bautar da su, wato kada su shiga cikin bauta. Wato me ake nufi da wannan kada a bautar da su? Idan ya zamanto su kafiran amana sun yi yaki da wasu kafiran, wanda su kafiran harbiyun ne, sai wayancan kafiran suka samu nasara a kansu, mu kuma sai muka zo muka yaki wayancan harbiyun din muka samu nasara, sai muka kamo hadda kafiran amanan da wayancan suka kama, yanzu kafiran amanan harbiyun sun dawo hannunmu yanzu. An gane? To yanzu ya za a yi, tunda asali kafiran amanan mu ne. Shine aka ce kada a bautar da su, a sake su. An fahimci wannan ko? A sake su. Na'am.
Babu jawazil wafdi,
babun ainihin wato kyaututtuka da ake wa manyan baki da suke zuwa da kasashen waje.
Nam babun hal yastashfa'u illa ahli dhimma
ila shin ana neman ceto zuwa ga ainihin kafiran amana
wa mu'amalatihim
da kuma mu'amala da kafiran amana.
Haddathana qabisa haddathana ibnu uwayna an sulaiman ibn ahwal
an sa'id ibn jubair
an ibn abbas radiyallahu anhu ma
an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda lalle ya ce
yawmul khamis
ranan alhamis
wa ma yawmul khamis
menene ranan alhamis ne
kuma baka
sannan sai fashe da kuka abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu
hatta khadaba dam'uhu
alhasba har sai da hawayensa ya ainihin jika tsakunkwani saboda hawaye hawaye yana ta zuba har ya jika tsakunkwani ya jika ainihin tsakuwa
faqala ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad'uhu yawm alkhamis
sai ce ya tsananta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ciwonsa ya masa tsanani ranan alhamis
faqala ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban
sai ya ce ku zo min da littafi ku zo min da fallan takarda zan rubuta muku wani littafi zan rubuta muku wani sako
lan tadillu ba'dahu abada
wanda ba za ku taba bacewa ba bayan sa har abada har abada ba za ku bace ba
fatanazu
to sai suka yi jayayya wannan jayayya kaman ya sai wasu suka ce a bari manzo Allah ya rubuta tunda shi yace zai rubuta lalle a cikin rubutun akwai maslaha su kuma suka ce a'a manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zai rubuta yanzu ya riga ya rubuta shi a da duk wani abin da manzo Allah zai rubuta yanzu ya riga ya faɗe shi da saboda wannan magana da zai rubuta wato manzo Allah ya nemi wannan rubutu ne bayan an riga an saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'mata kuma na yarda muku musulunci ya zama addini na ina ba ta gane wannan to tunda an riga an cika addini kuma an cika mun mana ni'ima shin akwai wata ni'ima bayan ni'iman kuma ko ba gane ba Allah ya riga ya ce wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata to shin akwai wata ni'ima da za a ƙara cikawa bayan wannan ni'iman kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin cewa babu wani abu wanda zai kai ku kusa da Allah kuma ya nisanta ku da wuta face na muku bayanin sa to manzo Allah bayan ya riga ya faɗi wannan sai gashi lokacin da ciwon ajali ya zo mai wannan ranar alhamis din sai manzo Allah ya ce ku zo ku kawo fallan takarda a rubuta muku wani sako wanda ba za ku taɓa bacewa ba har abada an gane ko manzo Allah shi da kanshi ya ce inni saratu fikum ma inni ma ma anta masaltum bihi lan tadillu ba'dahu abada sai ce kitabullah a wata ruwaya abinda ba za ku bace ban ku yi riko da su littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan ayi
na'am
to sai kuma gashi yanzu tunda ya ce yanzu abinda in kun yi riko da shi ba za ku bace ba har abada shi kuma ya riga ya faɗa na bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bace ba har abada kuma to yanzu wannan wani sabon sako ne wanda ya karo da wancan to wannan shine abin da ya kawo sabani tsakanin sahabban manzo wa'annan sahabbai suka ce manzan Allah tunda shi yace zo zai rubuta a bashi ya rubuta wa'annan suka ce wallahi ba za mu yarda manzan Allah ya sha wahala ba tunda dai musulunci ya riga ya cika kuma an riga an cika mana ni'ima ko manzan Allah ya ce ya bar mana abinda in mun riko da shi ba za mu bace ba ashe ya zama mana komai a bar manzan Allah ya huta yana cikin tsananin ciwo to wane ne ya lafiya cikin su in kai aka ce ka zaba wanda zaka zaba ka ce shi yafi ma a cikin wayannan bangarori guda biyu zaba wanda yafi ma wani ya ce shi abin da ya zaba a bar manzon Allah ya huta tunda dai musulunci ya riga ya cika Allah ya saukar da nassin Qur'ani sannan hadisai sun yi bayani cewa an bar mana abin da muka yi riko da shi ba mu bace ba har abada to bayan an gama wannan magana sai kuma ga manzo Allah ya ce a kawo ya rubuta mana kace to me zai rubuta abinda ta can ba a rubuta ba ko abinda ta can ba a faɗa ba ina fatan gane wannan
na'am
in dai an tabbatar musulunci ya riga ya cika to kada a wahal da manzo Allah ba shi kawai ya huta na ba san gane wannan sun wanzu suke tunda yace zai rubuta akwai wani karin fa'ida to wani karin fa'ida to shine Abdullahi bin Abbas ke cewa fatanaza'u tiskai ta jayayya sai ya rubuta ba zai rubuta ba sai ya rubuta ba zai rubuta ba kuma dukkan su gaba ɗaya sahabbai ne wanne ne zaka kushe wanne ne zaka yaba saboda haka sai suna jayayya sai Abdullahi bin Abbas ke cewa wala yambagi inda nabiyin tanazu baya kamata a wajen annabi ayi jayayya to sai yan shi aka ce ai wanda yace kada a rubuta shine Umar kuma Umar shi ya kawo wannan magana to sai a tambaye su cewa a kaddara Umar ne yace haka balantana babu wani nassi ingantacce wanda ya nuna Umar ne a kaddara Umar shi yace kada a rubuta ai littafin Allah ya ishe mu kuma kaddara Umar ne to sauran mutanen da suka kula shi ba tunda an ce wala yambagi inda nabiyin tanazu yanzu ana jayayya mutum daya ta jayayya da kanshi tunda an ce baya kamata a wajen annabi ayi jayayya ashe da bangarorin masu cewa a rubuta da masu cewa ka a rubuta din me suke yi jayayya to abinda suka yi duka su bai halatta ba in kai dan shi'a zaka soka sai ka soki duka wanda a cikin mutanen da zaka soka akwai Ali ibn Abi Talib da kaka manta ko masumi ne a wajen ka ko to kuma Ali ibn Abi Talib ya ce Ibn Abbas ya ce baya kamata duk abinda suka yi dukkan bangarorin abinda suka yi bai kamata ba baya kamata a yi jayayya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a gane wannan ko to shine me
faqalu sai suka ce hajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala
suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan kalmar hajara yana daukan manzon Allah ya kaurace wa maganar shi ne na farko na cewa za a rubuta ko kuma bai kaurace wa maganar shi ba ko yana nan kan ra'ayin shi har yanzu kun gane wannan ai sannan magana na biyu hajara manzon Allah ya yi sambatu kalmar hajara yakan dauki sambatu irin abinda mara lafiya yake yi din nan in bai da lafiya hajara ya hajuru hajiran ya yi sambatu yana sambatu hajiran sambatu ai haza au khalada fi kalami shi ne ya yi sambatu a cikin maganarsa an gane sannan kuma akwai waqad ahjara mantiqahu ahjara yuhjiru ihjaran wa hujran shi ma ya faɗi magana na banza wanda bai da amfani kasan mara lafiya in ciwo ya tsanani zai yi ta wasu irin surutai wanda kamar sambatu ya kiransu misali an gane wannan ko to shine wai aka samu wasu daga ciki suka ce manzo Allah ko dai sambatu ne yake faɗa wa iyaz billah saboda ai musulunci ya riga ya cika ai Allah ya riga ya cika mana ni'ima kuma duk wani abin da zai amfane mu Allah ya riga ya mana bayani abin da zai cutar da mu Allah ya riga ya mana bayani ba ma buƙatar komai kuma to wannan abin da za a faɗa ai tahsilul hasil ne ina ba san gane wannan shin wannan abin da zai faɗa yana da alaƙa da shari'a ne in yana da alaƙa da shari'a shari'a ta riga ta cika al yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala tashawhum yashawun wakhshawun kafirai yau sun ɗaya ba tsammani daga addinin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na kuma ya riga cika al yawma atmamtu lakum dinakum wa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina shi sai imam maliki cewa fa ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu al yawma dinan ko to saboda haka wannan magana din da aka ce manzo Allah yayi sambatu kaga jingina mu annabi sambatu bai halatta ba an gane wannan ko sai wasu ka ce wannan hajara din yakan dauki sambatu mutum ya ringa fadin abu wanda ya kauce hanya to irin wannan ya kori ga manzanni duk wanda ya jingina wa manzo Allah wannan ya jingina wa annabi aibi yayi laifi mai girma akwai kuma ainihin shi hajara wanda za ga mutum yana magana mara lafiya yana magana amma saboda raunin muryar shi ba a jin me yake faɗa an gane maganar sakon baya isa zuwa ga jama'a to shi ma wannan ana kiran shi hajara wai wannan maganar da manzon Allah yake faɗa kamar suna cewa ne wannan maganar da yake faɗa shin maganar nan ko dai ba mu ji da kyau bane ko irin magana mara lafiya nan wanda zai faɗa kila buryan bai fito da kyau ba wanda za a ci mai faɗa an fahimci wannan ko
na'am
to saboda haka wannan magana sai ƴan shi'a suka ce Umar dan Khattab shi ya faɗi maganar nan an gane wannan ko sai aka ce musu da wannan ruwaya ingantacce aka samu cewa Umar ne ya faɗa babu wannan ruwaya din kingina wannan zuwa ga Umar san rai ne na ƴan shi'a me yasa ba ku ce Ali bin Abi Talib bane ya faɗa me yasa ba ku faɗi wani daga cikin sahabbai ba sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu kadai ina ba san gane wannan
na'am
wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana in an dauke shi sambatu to za a karkatar da shi zuwa ga munafikai wanda dama suke zagin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun munafikan da suka ce manzon Allah da sahabbansa masu katan ciki masu yawan cin abinci matsorata wajen haduwa da makiya ba irin wa'annan ba za su iya shigowa cikin nan su yi wannan surutun ba saka ce wannan magana za a jingina shi zuwa ga mutanen da dama ɗabi'ansu ne ɓatanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane can da Allah ke cewa walau na sha la araina kahum fala araftahum bi simahum da mun so da mun nuna maka su ya rasulullahi munafikai dai bayan daya ka san su da alamansu wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka san munafikai cikin kwabi wajen magana za su dinga kwabo miyagun manganu na batanci ga musulunci da batanci gare ka to kaga yanzu wannan magana za mu dauke shi in magana sambatu za mu dauke shi zuwa ga wa'annan munafikan wanda Allah yace za a gano su da miyagun manganun su ina fatan gane wannan dama an ce zannu bil mu'minina bi
khairan
idan ka san mutum mutumin kirki ne to maganan kirki kace jinginawa zuwa gare shi in ka san mutum mutumin banza ne maganan banza kace jinginawa zuwa gare shi to yanzu Umar za a jingina mai ya ce wai manzo Allah ya yi sambatu kaga wannan magana ya kori ga Umar radiyallahu anhu sai dai a jinginawa mutumin banza shine munafiki ina fatan gane wannan idan Umar ya faɗi wannan magana za mu ɗauka Umar ya yi kuskure mai girma ya yi laifi an gane wannan ko to ko da ma misalin kalman da ya faɗa kalman kafirci ne ba dukkan wanda ya faɗa cikin kafirci ne kafiri ba zai iya yiwuwa mutum ya faɗi kalman kafirci saboda ruɗewa nashi ko wani dalili ko yana da wani uzuri da ya faɗa kuma Allah ta'ala ya gafarta mishi ina fatan gane wannan Allah na gafarta wa mutum kafirci da kalmomi miyagun wanda ya faɗa baya cikin hayyacinsa an gane wannan ko ballantana babu ruwayan da yace Umar ne to shine akwai ruwayan malahu a hajara shin me ya same shi shin ya yi sambatu ne istafimu sai ya zo da siga mutane da yawa suka faɗi maganar kaga malahu a hajara shin me ya same shi ya yi sambatu ne kaga nan wajen da suka ce da aka ce istafimu din nan kaga ba mutum ɗaya bane ya faɗi maganar mutane da yawa ne to da Umar da waye da waye da waye da waye na ba san gane wannan
na'am
to kaga wannan magana ƴan shi'a ba su da hujja akan shi sun jingina magana ga Umar gashi kuma wani siga ya zo da jama'a da yawa suka yi maganar nan to wasu jama'a ne na kirki ne ko na banza ba mu sani ba an gane wannan to sai manzo Allah da yaji an faɗi wannan magana sai ya ce mi
ala da'uni
falladhi ku kyale ni
allazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilai
abinda nake cikin sa yafi alkhairi fiye da abinda kuke kira na zuwa gare shi kuna cewa sambatu ni ba sambatu nake yi ba kaga bai ce ya Umar ba ina cikin hayyaci na wannan rubutun da nace zan yi ina cikin hayyaci na ba wai na rude bane misali an gane wannan ko aha
wa ausa inda mautihi bi salasin
eh shine ɗan shi yake cewa da manzon Allah an bashi dama ya rubuta da ba yi asara ba rashin rubuta wannan an yi asara wani ilimi wanda manzon Allah ya mutu bai isar da shi ba ina fatan gane to kaga wannan magana in sun ce manzo Allah ya mutu bai isar da ilimi ba to me za su ce ga allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illa Allah ya ayyuhan nabi ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik me wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas to kuna ganin zai yi manzo Allah saboda tsoron sahabbansa tsoron wa yake ji shin sahabban yake jin tsoro ya kasa isar da sakonsa har ya mutu da sakonsa alhali shi annabi ne Allah ya ce dole ya isar da wannan sako kaga in an jingina ma annabi wannan an tauye annabi wanda ya tauye annabi yayi ridda an gane wannan ko
na'am
na'am
akhrijul mushrikeen min jaziratil arab
ku fitar da mushrikai sai manzo Allah ya ce ku fitar da mushrikai daga jaziratil arab
wa ajizul wafda binawi ma kuntum ujizu
ku bayar da kyauta ku bada ijaza ga manyan baki irin yanda nake musu
na'am
irin yanda nake kyautatawa ainihin manyan baki ku yi musu haka nan duk wasu manyan baki da suka zo daga kasashen kafirai a ringa kyautata musu da'awa ne an fahimci wannan ko
na'am wana sita salisa
sai na manta da na uku daga abinda manzo Allah ya faɗa a gane adalci na magana to sai shi a ce shugabancin Ali bin Abi Talib sai mu ce to shugabancin zuma shugabancin Abubakar tunda abin surutu ne shugabanci a tumuwa shugabanci a Abubakar baka anan wajen sai a koma ana neman dalili na kowanne kuma su ta shugabanci Aliyu ku kawo hujjan ku akwai inda manzo Allah ya taba ambatan cewa bayan ya rasu Aliyu zai zama shugaba babu to tunda babu me yasa kuka ce shugabanci a Abubakar a shugabanci Aliyu kenan kun kirkiro wannan ne da san ranku an gane shi dai sahabi ya ce ya manta kuma da a ce shugabancin Aliyu ne ba na tsammani sahabi zai manta da wannan dan al'amari ne muhimmi kwarai da gaske in ma ya manta wallahi za a tunatar da shi sauran sahabbai za su ce kai mantuwa babban mantuwa banzan Allah ka fayar su sai da ya fadi fa shugabancin Ali bin Abi Talib wannan fa ba magana bace karama wanda za a manta da ita an gane wannan to shine malamai ke cewa wannan abun da manzan Allah ya ce zai rubuta shine manzan Allah ya fada da baki dama in ma ka rubuta ko ka fada ne to gashi ya fada kaga wannan ba wani sabon abu bane wanda zai gina wani sabon addini ko wani sabon hukunci an gane wannan ko na'am
wa qala yaqub bin muhammad
sai yaqub bin muhammad yace
sa'altu al-mughirata bin abdurrahman
an jaziratul arab na tambaye mughira bin abdurrahman game da jaziratul arab
wa qala
makka wal madina wal yamama wal yaman wa qala yaqub wal arash hada garin arash
awwal ittihama
shan farkon ittihama wai wannan umarni na yin rubutu dole ne da yace ku kawo alƙalami da fallan takarda in rubuta muku wani abu wannan rubutu na wajibi ne ko na musabbaci ko na halacci idan ka ce wajibi ne to gashi manzo Allah ya bar wajibi wajibi ne in ka ce mustahabi ne to yin rubutun ya zama mustahabi manzo Allah ya bar aula kenan manzo Allah ya bar rubutun sai ya zo ya fada da baki abinda ya kamata ya rubuta da ya ga ana jayayya sai ce musu kumu anli ku tashi ku bani waje su waye kora kaga dukan su ya kora wato bai bar wa'annan masu cewa a bashe rubuta ba bai bar masu cewa kada a bashe rubuta yace ku waje ku bani waje to wane ne zaka sokawa zaka yaba a cikin su babu wanda zaka soka babu wanda zaka yaba tunda manzo Allah bai ce to gaskiya ko masu cewa yin rubutun na fi son ku tsaya sai ce duk wani an gane kwago ko magana Abdullahi bin Abbas din ya tabbatar mana jayayyen nan manzo Allah baya son shi kwashe idan dan shi a zai zargi sai ya zargi dukkan sahabbai yace dukkan sahabban da suke na hada Ali bin Abi Talib wa iyyazbillah sun sanya sun ja mana an kiga mana sako sun mana laifi na batan gani
na'am
to saboda kaga ba su da hujja to nan da aka ce din nan a fitar da mushrikai daga jaziratul arab shine Mughira bin Abdurrahman ya gaya mana jaziratul arab din cewa makka madina yamama yaman sannan yaqub ya kara da cewa wal arash shine farkon tihama an ce an kira ibn shahab az-zuhri imam malik yana ba mu labari a cikin littafin akbarul madina imam malik ya ba mu labari daga ibn shahab cewa jaziratul arab al madina shine madina ibn zubair yana cewa ala gairuhu jaziratul arab ma bainal azib ila hadar maut abinda ke tsakanin azib zuwa ga hadar maut zubair yana cewa wa ma ashbaha haza wa haza ashba wannan shi yafi dacewa wa hadar maut akhirul yaman shine karshen yaman Khalil bin Ahmad na cewa sun biyar jaziratul arab li anna bahara faris wa bahara al habasha wal furat wa dajla a hadar biha. An kira ta Jaziratul Arab domin tekun Farisa da tekun Habasha da tekun Furat da tekun Dajila da sun kewaye ta. Shi yasa aka samu suna Jaziratul Arab. An gani Imam al-Asmu yana cewa kiya malam yabluhu mulku Faris shine wuraren da Jaziratul Arab shine wuraren da mulkin Farisa bai kai ba. Farisawa sun yi mulki wurare da dama daga cikin garuruwan Larabawa, amma wuraren da mulkin su bai kai ba shine Jaziratul Arab, daga can mafi nisan Adin zuwa ga can gefen Sham. An gano wannan ko? A daga cire malamai sun tattauna da yawa dangane da Jaziratul Arab, amma malamai sun ce abin da ya fi jaye wajen malamai shine wato wuraren da wato waɗannan wurare Jaziratul Arab ne dukansu, saboda teku ya kewaye su, ya wato ma'ana tekun Hindu da kuma tekun Kalzam da tekun Farisa da tekun Habasha sun kewaye su. An jingina waɗannan tsibirai zuwa ga Larabawa domin ta kasance a hannayensu kafin zuwan Musulunci. Tun kafin zuwan Musulunci waɗannan tsibirai suna hannayensu, kuma nan ne garuruwansu da maso kan suke. An gane wannan ko? Amma kuma wuraren da ake hana mushrikai su zauna ba ko ina bane, sai dai Makka da Madina kawai. A cikin Jaziratul Arab wuraren da ake hana kafirai zama, Annabi ya ce a kori kafirai gare su, shine Makka da Madina, shine Hijaz da kuma Yamama da abin da ya jibince su. An gane ko? Amma kuma banda abin da ba wannan ba, wanda duka ana kiran shi Jaziratul Arab, amma kuma su kafirai suna iya zama, domin malamai sun yi ittifaki cewa Yaman na daga cikin jazira, amma kuma ba a hana kafirai zama a wajen, duk da cewa Yaman na daga cikin jumla na Jaziratul Arab. Wannan shine mazhaba na jumhur. An karbo daga Abu Hanifa, shi kuma yana cewa yana halatta kai tsaye kawai ko ina za a iya barin su zauna har Makka da Madina, sai dai masallacin harami ne kawai. Innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha, kinan ne kawai. An karbo daga Malik kuma yace ya halatta su shiga cikin Makka da Madina, su shiga cikin harami don su yi kasuwanci su kafirai, za su iya shigo da kayan siyarwa cikin harami da izinin hukuma. Imam Shafi'i yace ba za su shiga harami ba gabaki daya ta ko ina, sai dai da izinin shugaba, saboda maslaha na musulmi. In an ga cewa ana buƙatar su, akwai wani abu wanda in ba ta hanyar su ba za a iya samu ba, to sai a ba su dama su shiga. Wannan shine mazhaban Imam Shafi'i. An gane wannan ko? Akwai wani abu wanda ya lalace a Makka da Madina wanda duk musulmin duniya an rasa wanda ya iya, sai su sai a bari su shigo da izinin shugaba, in sun gama aiki su tafi abin su, a dauke su on contract. Allahu a'lam. Na'am. Sai tambayoyi kafin a zagaya. Tambayoyi. Na'am. Zanga-zanga. To, zanga-zanga mun yi a cikin tunda abin ya faru, muke ta bayani kan hukuncin zanga-zanga. Kila malam baya tare da mu ne ko cikin al'amura. Almuhim dai, zanga-zanga ko na lumana ko ba na lumana ba, ko ma mai aka kira shi bai halatta ba, haramun ne, amma an gane musulunci. An gane wannan ko? Malaman sunna na duniya gaba ɗaya ba sa ba da fatawa na halaccin yin zanga-zanga, bilhassali suna haramta shi ne. Saboda zanga-zanga in ka kira shi ma na lumana, to yaya za mu yi mu san lumanan? Dole sai mun shiga cikin zukatan jama'a gaba ɗaya, kowa mun duba zuciyar shi, mutumin kirki ne kuma zaman lafiya yake so, zai yiwu? Yanzu wa'annan masu zanga-zanga masu wani irin gashi da 'yan wiwi da suke ciki, duk mun shiga zukatan zanga-zanga lumana suke so? Akwai wani tana ganin fuskar shi, kana ganin ƙwayen idon shi, wallahi ba lumana. Tana ganin ƙwayen idon wani, babu alamar lumana. wani kana ganin gashin shi ka san ba lumana ina fatan gane wannan kuma wato tabbatar da wannan magana da aka samu wasu na cewa ai zanga zanga lumana ne kuma tsarin mulkin Najeriya ya bada dama kowa ya bayyana da abin da yake damun shi ta hanyar zanga zanga lumana ba tashin hankali to kuskuren da suka yi dukkan su gaba ɗaya ba wanda ya san gaibi ballan sana a ce zukatan wa'annan duk an san su gaba ɗaya an san kowa zuciyar shi sai da wata manufa zuciyar shi mai kyau ne a cikin su akwai yan fashi a cikin su akwai yan kidnapping a cikin su akwai bokaye a cikin su akwai miyagun mutane wanda burin su suna so su bata gwamnatin ne gaba ɗaya kuma da aka yi wannan zanga zanga ai gashi ta bayyana ko sai ga wasu mutane sun fito suna tafasa ainihin store din abinci in suka ce ma ai sun fasa na gwamnati ne to sai mu ce to wane ne ba ku daman ku fasa sai su ce haƙƙin su ne to kai kadai kake da haƙƙin in ka fasa mutane nawa aka so za a ba a da in za a ba mutane 5,000 kai ka fasa da kai da mutane ba su wuce ɗan kaɗan ba sun kwashe sun raba sauran mutanen da ba su zo zanga zanga ba suna da haƙƙi su ma eh kuma shin manzo Allah ba ya ce mana mu yi haƙuri ba ga shugaba da zalincinsa wa inda raba zuharaka wa akhadha malak koda yayi maka duka a baya kuma ya kwace ma dukiya abinda yasa aka ce kai haƙuri saboda in ka tono zanga zanga Allah kadai ya san karshen zanga zanga ba wai ana goyen bayan zaluncin shugaban bane a zanga zangan an san farkon shi ba a san karshen shi ba zanga zanga ya kawo yakin da ake a Syria yanzu gashi yanzu yakin ya kai wajen shekara 8 an kasa tsayar da shi zanga zanga ya kai yakin da ake a Somalia duk zanga zanga ya kawo shi an fara daga zanga zanga Libya yakin Libya duk zanga zanga ya kawo shi daga zanga zanga sai makiyaya Yahudawa sai su lallabo sai su bada makamai ga mutanen yan tawaye sai ga an fara yaki daga nan kuma sai ga marasa kishin kasa an hada kai da su an yi rugurugu da kasa yanzu kaga Syria an yi rugurugu da ita Libya an yi rugurugu da ita Somalia an yi rugurugu da ita gashi nan duk ga garuruwa nan to kuma Najeriya saura irin irin wannan abin ya same ta saboda gashi ta ko ina ana ta fashe fashen gidaje ana fashi ana kwashe dukiyar mutane ana kaima wasu mutane hari ana rusa masallatai me kuke tunanin in musulmi su maskarama an ji an kona masallaci sun ka kona coci an ƙara kona wato me zai faru kuma sai zubar da jini an ji an kai ma kasuwan wato ta kabila daga cikin kabilu an kai ma kasuwan an kona musu kasuwa da sunan zanga zanga lumana sun suka rama fa haka shikenan to saboda haka babu wanda zai iya sanin zanga zanga lumana saka a musulunci babu wata zanga zanga ta lumana duk zanga zanga gaba daya musulunci ya hana saboda bannan da zanga zanga ke haifarwa yana kawo zubar da jini sannan kuma yana sanyawa mutanen kirki da na banza gaba ɗaya su fito ana kiɗa ana rawa shi mutanen da suke so Allah ya yarda da su su suke wannan kiɗa suke rawa ana shaye shayen giya ana shaye shayen wiwi eh sannan gashi ma akwai matan da suka zo tsarara haihuwar uwarsu shin ana so Allah ya yarda da irin wannan abu mata sun fi so haihuwar uwarsu sun yi tsarara suna tafiya kan titi wai suna yin zanga zanga ga gwamnati haka duk irin wannan haramun ne bai halatta ba a mahanganar shari'a eh to ai malam babban kuma lokacin da aka fara satan abinci ana fushi malam babban bai fito ya ce tur da wannan abun ba ya kamata malam babban ya ce na yi kuskure akan fata wanda na bayar na halaccin zanga-zanga lumana tun daga shi yanzu ya juya ba na lumana ba a lokacin duk malamin da ya bada fatawa ya kamata ya koma kuma ya ce a cikin zanga-zangan nan kun yaudare ni ne ba na lumana ba ne an gane hatta su majalisar ɗinkin duniya har su ƴan human rights da suke maganar zanga-zangan lumana cewa kada a kuskura a taɓa su sai gashi abin kunya ana ta fashi ana ƙona gidaje ana sata ba su ce komai ba ashe su ba maslaha suke neman kasar ba eh suna neman barna ne kawai a kyale wayannan samari masu zanga-zanga su yi bannan da suka ga dama har bannan ma ya shafi haƙƙin ƴan uwansu ma ina ba tan gani su aka take shi da zanga-zanga bai da abi da asali eh mun ga bayani mun ce to waye baka duk wanda ya diba wannan dukiya ya diba haram. Eh, addinin musulunci addini ne mai tsari. Yanzu kai yayi kamar da musulunci a ce ana rububi. Ka zo ka fasa shago ka kwace. Shi ma sai wani ya ce sako biyo jiraka. Kana gama wai sai. Ba an gama ba? Kana gama zanga-zanganka. Kana gama ai ina akwai wani bawan Allah wani gurgu da ya fato wani abu. Yana kwatuwa wasu kamar haka kawai suka ce awo shi ma ya miƙa to in akwai wasu ma na gaba sai su fa kuma haka to ka kallon daga zangar lumana ke nayi na wa alaikum salam yo mu abin da muke so ga irin wayannan su malam babba da ka faɗa ai suna da yara shi ma ya kamata a gashi a zanga-zangar limana ba wai sai ɗan wiwi kawai za a gari a zanga-zangar limana ba kuma a wajen wannan fasa shago ya taimaka shi ma ya je ya fasa duniya ta ganshi gashi nan shi ma yana fasawa yana ɗiban haƙƙin shi tunda ya ce ba laifi ba ne ina ba kan gane su za a ga wayannan masu zanga-zangar limana su ba sa shiga ba sa sanya 'ya'yansu ko 'yan uwansu sai dai su ingiza jama'a ingiza mai kan turuwa su kuma su zuki an gano wannan kamar sai shedan in qala lil insani kfur falam ma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu allaha rabbal alamin to wannan sune misalin mutanen da suke cewa akwai zanga-zangar limana amma ba ka ganin su a ciki ya kamata a ce manyan malamai irin wayannan in charging su ya kamata su jagoranci al'amarin ko fa Allah shi kiyaye
amin insha Allah
subhanaka allahumma wa bihamdik
na ne mutum
to insha Allah za a nemi taimako
mai kauri sosai
eh